Wannan sabon farmaki da sojojin suka kaddamar mai take Operation Cantana Jimlan, wani bangare ne na Operation Lafiya Dole da aka tsara kawo ƙarshen ƴan ta'addan Boko Haram da ISWAP. Farmakin wanda babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai da kansa ke jagoranta a arewa maso gabashin Najeriya, ya yi sanadiyar kashe mayakan Boko Haram guda 134 tare da ƙone motocin yaƙinsu guda 7 a wajajen yankin Timbuktu da kuma zirin tafkin Chadi. Navy Commander Abdulsalam Sani, jami'in sadarwa ne a hedikwatar tsaron Najeriya.
Wato Operation Cantana Jimlan, operation ne wanda rundunar sojan Najeriya ta ƙasa take gudanarwa a ƙarƙashin cibiyar Operation Lafiya Dole domin samar da tsaro da zaman lafiya a yankin Northeast na Najeriya. Wannan operation da aka yi na kwana-kwanan nan, an samu babban nasara inda aka kashe su waɗannan mayaƙa na Boko Haram da ƴan ISWAP da yawansu. An samu wannan nasara ne a wuraren yankin Chadi da kuma garin Timbuktu.
A wannan farmaki na baya-bayan nan, sojojin artillery ne ke ta auna sassanin ƴan Boko Haram ɗin. Har-haren da masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu ke cewa suna da tasirin gaske.
Tasirin wannan farmaki wanda su rundunar sojan Najeriya take kaiwa a baya-bayan don a inda ake kai har-haren, inda suke ce ma triangle, wato wuri ne wanda mun daɗe da sanin cewa waɗannan ƙungiyoyi sun daɗe suna kai hare-hare a nan wuraren. Misali a nan dajin Sambisa da kuma inda ake ce ma Alagano, da tsaunuka da dajin da ke nan Alagano, to an daɗe da sanin cewa su waɗannan ƙungiyoyi suna da sansani a nan wuraren, kuma sukan yi zirga-zirga tsakanin wuraren nan biyu. To ba shakka kasancewa yanzu ta zo tana ƙoƙarin kai hari a nan wannan wuri da ake ce ma triangle. Muna sa ran lalle-zulalle zai tasiri wurin kawo ƙarshen shi wannan gwagwarmaya gaba ɗaya.
Bugu da ƙari, sojojin sun kuma cafke wasu da ke wa Boko Haram da ƙyan asiri su 16, wanda hakan ke nufin an tsinke kafar samun bayanai na ƴan ta'addan daga sauran jama'ar gari. Mai sharhi kan sha'anin tsaro, Wing Commander Musa Isa Salman, na ganin akwai buƙatar daƙile yadda Boko Haram ke ɗiban sabbin mayaka a baya-bayan nan.
Ya kamata mu fara kula da cewa me yasa har yanzu suna da waɗannan mambobin. Abin da yake nuna shine cewa ko akwai har yanzu mutanen da ke shiga waɗannan Boko Haram ɗin da sauransu, ko kuma daman can suna da yawa. To ni na fi ganin cewa ƙila cewa a ko inda har yanzu ke shiga Boko Haram. Saboda haka dole mu fara tambayan kanmu menene ke jawo mutane har su shiga wannan Boko Haram ɗin. To abubuwan da ake cewa pull and push factors kenan.
Ko a makon da ya gabata, sai da rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi ta yi gargaɗi cewar mayakan na Boko Haram da ISWAP na da wani shiri na ƙarƙashin ƙasa na ɗiban sabbin mayaka daga cikin jama'ar gari, musamman matasa. Ganin cewar dakarun sun karkashe da dama daga cikin mayakan na Boko Haram a wannan lokaci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.